Took flight, flew through the stars in the bright moonlight, landed on a branch feeling quite high, then heard a noise that made him cry. His heart went thump, beating so fast, wondering what happened at last. Eyes open wide, feathers all puffed, whoa, while he felt surprised. Home so quick, feeling that surprise, oh what a kick. Sometimes it's fun, sometimes a fright. Surprises come morning, noon and night. He found a gift tied up with string, a forest friend had left the thing. Eyes open wide, feathers all puffed, whoa. Da 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 da